na wato Allah madaukakin sarki yace ku gode mun kada ku bincince mun bincince ma Allah madaukakin sarki shine inkarin ni'imarsa da rashin godiya ga ni'imarsa bincinci yana daga cikin kaiwa yake ga kafirci shine ya zamanto kan cewar kai inkarin ni'ima Allah madaukakin sarki yace alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar ga wadanda suka musanya ni'imar Allah da butulci ba kuma suka wato tabbatar mu da mutanen su gidan halaka ni'matullahi inda ake nufi anan shine wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ambata ta aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa suka zama to kan cewa maimakon su zama to masu godiya ga Allah madaukakin sarki sai suka zama to masu butulce masa butulci yana daga cikin miyagun zunubai da Allah madaukakin ya daga cikin miyagun zunubai da yake sa yawa-yawan mutane su shiga cikin wuta musamman mata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me yasa mata suka fi kowa yawa a wuta yace saboda suna butulci aka ce suna kafirce ma Allah ne aka ce yakfurna suna butulci suna kafirci sai yace aka ce kafirce ma Allah suke sai yace a yakfurna al-ashir suna butulce ma mazaje in kana son ka san ma'anar butulci to ka tsaya ka duba alakar mace da miji yawan mata an buci tsoron Allah ba haka suke yayin da mace ya zama to kan cewar ka bata mata kai mata abinda ba ta so to sai ta ce a rayuwa baka taba tsinana mata komai ba a rayuwa duk abinda kai baka taba tsinana hatta na alkhairin da ta sani in ka fada a lokacin za ta inkari me kai menene to dan sai me kai to wannan shine butulci to shine mutum ahir ya ma Allah irin wannan mutum ya zama to koyo shi mai tuno da ni'imar Allah ne kamar yadda Allah yake cewa wa ma bi kullin ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuke cikin ta to daga Allah take mutum ya rinka tuna ni'imar Allah a kansa ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai tuna ni'imar Allah a kansa shine ya ambata ta da bakinsa ya fada ba alfahari bane ce mutum ya faɗi kan cewa da gashi shi ba komai bane talaka fice bai san kowa ba wulakantacce kaskantacce amma Allah ya yi masa kaza ya yi masa kaza Allah ya rufa masa asiri Allah ya rufa masa asiri ya yi mun kaza ya yi mun kaza ka faɗa in ka faɗa to sai ya zama to zuciyar ma ta yi da ta amince da wannan to kuma abinda Allah yake so kenan sannan kuma ka bayyana ni'imar a aikace asar din ni'imar a gani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana son ya ga alamomin ni'imar da ya ma bawa a cikin bawa in Allah ya wadata ka in Allah ya wadata ka da abun duniya a ga alama a kyautar ka a taimakon ka musamman ga ƴan uwa ga mabukata a gani kuma a jikin ka sannan wannan shine zai nuna kan cewar hakika ka yadda da Allah madaukakin sarki shine ya maka wannan kuma abinda Allah madaukakin sarki yake so kenan kuma yin wannan shine ke kawo karin ni'ima kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa ita'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid kuma ku tuna yayin da ubangijin ku ya sanarwa yake cewa la in shakartum wallahi idan kuka yi godiya la azidannakum ni kuma wallahi tabbasi na ƙara muku wala in kafartum in kuka butulce inna azabi lashadid to azabata mai tsanani ce Allah ya sanya mu a cikin masu godiya ga ni'imarsa ya daga cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma ya zo a cikin alqur'ani rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin an ce duk mutumin da ya kai shekara 40 ya kyautu ta gare shi rinka yawaita wannan addu'a hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya to ɗaya daga cikin abubuwan da ake so kenan a cikin godiya kuma daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani yayi aka ruwaito kamar yadda aka ruwaito Abdullahi ibn Mas'ud yayi yana rufe sallah da ita Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina a ƙarshe yake cewa waj'alna shakirina li ni'matika mutnina biha alayka qabiliha wa atmimha alaina Allah ka sanya mu zaman to masu godiya ga ni'imarka masu kuma ya ba maka masu yi maka yabo akan ni'imar da kai mana qabiliha masu karban ni'imar wa atmimha alaina kuma ka cika ta gare mu shine qali Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗanda yake musu wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا